بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 16 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa da shekara 1437 daidai da 28 ga watan November shekara miladiya ta 2015 wannan shine cassette na 43 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفي سني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله بنجي يتكيش لغافرة لتعرف زاد المعاد وان أينهم واتو كنديني نقومي دا روانكا دنغني دا رايوا دا تاريه دا منهجي دا كرنتا وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا تفركين دا قدرة دا إبادو جنسا da mu'amalolinsa babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen kawo bayanai da tattara su waje guda dangane da dukkanin waɗannan abubuwa dake da alaka da rayuwa da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malamai suna jinjina kwarai gare shi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin ne alhalin yana matafi daga kasar su ta Dimashka zuwa kasar Makka inda yake aikin haji nesa da littafin shi nesa da ainihin wato iyalansa Allah ya saka mushi alkhairi muna cikin babi dake bayani akan sifar sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a karatun da muka yi a baya mun karanta fasli dake da alaka da tashi daga ainihin sujuda zuwa raka'a ta gaba a inda muka ji bayani dangane da zaman jilsatul istiraha da kuma miƙewa ta hanyar dogara da hannaye dunkulallu wato al'ajin fi sala bayan da muka ji waɗannan bayanai sai kuma malam yake cewa wa kana idha nahaba iftataha alqira'a annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya miƙe sai kuma ya ci gaba da karatu walam yaskut kama kana yaskutu inda iftitahi sala amma baya yin shuru irin shurin da yake yi a raka'ar farko yanzu ma'ana an gama raka'a ta farko an yi zaman jisatul istiraha an miƙe abu na gaba da manzon Allah zai yi sai a ji ya ci gaba da karatu ba tare da yayi shiru irin wanda yayi a farkon sallah bayan kabbara harama ba amma wannan baya kore kuma cewa yana yin shiru din domin kamar yadda zamu zo mu ji duk da sabanin da malamai suka yi amma abin da yake ta hakiki shine yakan yi shiru gurgurdan ya karanta isti'aza da basmala kafin ya ci gaba da karatu bayananne a sallah wanda ake bayyana mata karatu ina fata mun gane jama'a yace walam yaskut kama kana yaskutu inda iftitahi sallah fa ikhtalafa al-fuqaha karkashin haka sai malamai suka yi sabani hal hadha mawdi'u isti'azatin am la shin to a wannan wajen akwai fadan a'uz billahi samil alim har zuwa karshenta ko ba za a fara ba بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح bayan malaman sun riga sun hadu akan cewa eh ba za a yi wata du'a ul istiftahi a wajen ba du'a ul istiftahin da aka yi a raka'ar farko ta wadatar kwaya ɗaya za a yi a sallah to baya ganin shin za a yi watin a'uz billahi minash shaitanir rajim ko a'uz billahi samii alim za a yi ta ko ba za a yi ba nan ne malamai suke sabani وفي ذلك قولاني game da fadan a'uzu billahi din akwai zantuka guda biyu huma riwayatani an ahmada wanda dukan biyun an ruwaito su daga mazhabin al-imam ahmad ibn hanbal wa qad banahuma ba'd ashabihi ala anna qira'at as-salati hal hiya qira'atun wahida sannan rikicin wannan sabanin wato ya taso ne akan kokarin tantance karatun da ake a sallah a dukkanin raka'o'in shin tilawa ce guda daya ta yadda a'udzu billahi ɗaya ta isa ko kowace tilawar dake cikin raka'a tana zaman kanta ne da aka yi zaman kowace sai mata a'udzu billahi ta wasu suka ce a duka tilawa daya ce domin wani abu baya shiga tsakanin su in ba tasbihi da zikiri ba wani abu na duniya bai shiga tsakani ba wasu kuma suka ce a aiko tunda dai aka raba da wani abu wanda ba doran matanin Qur'ani ba to ba kira'a daya bace karkashin wannan wanda suka ce kira'a daya ce tilawa ce guda daya suka ce a'udhu billahi daya ta isar dan da zaka zauna kai karatun izu biyar ya zama duka kayi wannan karatun a jere ne a'udhu billahi daya ta isa da kai a farkon karatun amma an ka tashi ko kai wani abu da ya fita daga cikin hayyizin karatun na magana ko fira ko bacci ko hutawa idan ka dawo zaka sake isti'aza ko to kaga ya zama karatun wannan da wancan ba daya bane kenan waɗanda ko suka ce a'a ai ba a buƙatar sake isti'aza suka ce ai duk da ana samun wasu abubuwa na shiga tsakankani to abubuwan ai zikiri ne tasbihi ne haylala ne abinda za a yi a cikin ruku'u da bayan dagowa da sujuda da bayan dagowa daga ta farko da sujuda ta biyu duka tasbihi ne da zikiri da addu'a zaka har yanzu ana nan a cikin aikin lada ne aikin sallah ne amma abin da yake daidai shine za a yi isti'aza a kowace raka'a me yasa saboda haka aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai wasu kwakwalwa ne da malamai suke fa yakfi fiha isti'azatun wahida sai zama qira'a daya a'udhu billahi daya ta isa aw qira'atu kulli raka'atin mustaqillatun bi ra'siha koko karatun kowace raka'a yana zaman kan shi ne wala niza'a bainahum an al-istiftaha li majmu'is salah amma dai babu sabani tsakanin malamai cewa ita du'a'ul istiftah to ana yin ta ne ga sallar gaba daya wal iktifa'u bi isti'azatin wahida azhar ibn al-qayyim yake cewa takaituwa akan a'udhu billahi guda daya a farkon karatu na raka'a ta farko to yafi bayyana cewa shine daidai a abinda shi karkata gare shi kenan lil hadithus sahih an abi hurairata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idhana hada min raka'ati thaniya istaftaha alqira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut yace saboda hadisin da aka ruwaito al-imam muslim ya fitar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inji abu huraira ya kasance in ya tashi a raka'a ta biyu abinda ake fara jin ya fara karantawa shine alhamdulillahi rabbil alamin ba tare da yayi shiru ba irin shirin can na farko ba wa inna ma yakfi isti'azatun wahida li'annahu lam yatakhallal alqira'atayn sukutan yace kuma an ce a'udhu billahi daya ta isa ne saboda ba a samu wani shiru da ya shiga tsakankanin karatun ba bal takhallalahuma dhikrun abinda ya rada tsakankanin su shine ambaton Allah fahiya alqira'atul wahidati al-idha takhallalaha hamdulillahi aw tasbihun yace kaga kamar karatu ne guda daya wanda tasbihi ko godiya ga Allah aw tahlilun ko kuma haylala aw salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallama aw nahaw dhalika a samu ɗaya daga cikin wannan ya shiga tsakankanin karatun sai dai al-azhar saboda wannan hadisin to shine za a yi ainihin wato a'udhu billahi a kowane waje ba saboda wannan hadisin ba amin saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama karanta ainihin sifatus sala riwayan al-imamu abu dauda cewa ana karanta wannan a'udhu billahi din a wannan wuraren haka kuma shine mazhabin shafi'iyya kuma su suka dace da abin da yake daidai kamar yadda Nawawi ya faɗa a cikin majmu' sharh al-muhaddab cewa a mazhabin su ana karanta a'udhu billahi ne a kowace raka'a wallahu ta'ala a'lam wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yusalli thaniyata kal ula sawa'an annabi ya kasance yakan sallaci raka'a ta biyu kamar ta farkon daidai wa daidai illa fi arba'ati ashiya in banda a wurare guda hudu abubuwa hudu ne kawai suke bambanta ainihin wato raka'a farko daga ta biyu as-sukutu wannan dogon shiru wal istiftahu da addu'an bude sallah wa takbiratul ihram da kabbara harama wa tatwiluha kal ula da kuma tsawaita raka'an kamar yadda ake tsawaita ta farko wadannan duk ana yin sa raka'a ta farko ba a yin sa a ta biyu fa innahu sallallahu alaihi wasallama kana la yastaftu a raka'a ta biyu nan manzo Allah baya addu'a al istifta wala yaskutu baya yin shiru mun yi bayani shirin baya yin wannan dogon shirin wala yukabbiru lil ihram fiha baya kabbara harama dan raka'a ta biyu, kabbara da yake ta intiqali ce daga sujuda ta biyu da ake. Wayuqassiruha anil ula, sannan yana takaita tsayin raka'an ba ta kaiwa raka'a ta farko. Fatakunu al-ula atwala minha fi kulli salatin kama taqaddam, sai ya kasance raka'a farko ta fi ta biyu tsayi a kowace sallah, a sallan azhar ne, al-asr ne, a magriba ce, a isha ne, a dukkanin salloli na daga cikin sunna raka'a farko tafi raka'a ta biyu tsayi. Ina fatan muna bi. Fa idza jalasa litashahhudi, idan ko yazo zaman tahiyya, wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, sai shimfida hannun shi na hagu akan cinyar shi ta hagu, wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, ya shimfida hannun dama akan akan cinyar dama, wa ashara bi isbu'ihi, sai kuma ya nuni wa ashara ko bi isbu'ihi sababa, sai ya nuni da yatsan shi, wannan ita ce ake ce masababa, wanda ke kusa da babban dan yatsa, ita ake ce masababa, wato yatsan tsogala fada. Duk da yake malamai suna kyamatar da wajen an zo ba da labarin yatsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai su ce mata as-sabbaha, mai yawan tasbihi, saboda manzon Allah baya tsogalan fada sallallahu alaihi wasallama. Wa kana la yansibuha nasban, sannan baya kafe ta haka kamar an kafe abu, wala yunmiha wala yunimuha, baya kuma ainihin wato miƙar da ita ya tsaya da ita, bal yunhi yuhanniha, yana dan karkatar da ita ne kadan, wa yuharrikuha, yana motsata, kama taqaddama fi hadisi wa'il ibn hujr, kama inda ya gabata a hadisin wa'il dan hujr, kuma manzo Allah ya ce wannan bulala ce ga shedan. Akwai maganganu da yawa da malamai suke, malaman fiqhu wanda sun samu kansu a cikin kurakurai dangane da wannan, Allah ya gafarta musu, musamman mazhabin guda biyu sune Hanafiya da Malikiya. Hanafiya su suka kai kowa wajen, suka kafa kowa zakiya wajen wannan matsala, dan akwai malamin su karar da yake cewa wa yukrahu tarikul usbi, sai ya ce khilafan lima alaihi ahlul hadith, yace ba a son ka dinga motsa hannunka, ana so ka saba wa abinda malaman hadisi suke akai. An san ko kowa yasa an ce malaman hadisi, kamar ana cewa ne malamai waɗanda suka kafe akan bin annabi, ko kamar yana cewa ne ka abu masu bin annabi, kaga wannan muguwar magana ce. Amma kuma haka suke kalewa da takalidanci akai, in ka samu bahanafi jal kana sallah ya kana motsa yatsa zai rike ta ne kawai. Kuma su mai mabda'in su game da ka a motsa din, cewa sallah ana son natsuwa ne, ba a son motsi, da kan ka zo kana haka to kamar kana motsi, kaga wannan hujja ce wacce take akaliya kawai. Kuma kai ma ka gara ma zaka ce to ni kuma zan yi sallah, ba zan yi ruku'u ba, ba zan yi sujda ba, tsayawa kawai zan yi, za su ce saboda me suka ce, saboda shi ma motsi ne, yin ruku'u da dagowa shi ma motsi ne, ni kuma ba na son motsi, natsuwa nake so. Za su ce a'a, ai wanda ya ce a tsayin shi ya ce a yi ruku'u ko, ta haka shi ma shi ce a kada yatsa. Fata mun gane wannan jama'a, Allah ya shirye shi mu. Wato idan mutum ya samu kanshi a matsayin cewa mazhabi kawai yake bi, baya bin hadisi, to zai kuntata wa kanshi akan abubuwa da yawa, zai kuma yi asaran sunnoni da yawa. Kamar yadda malam Albani Nasiruddin yake faɗa a cikin Ahkamul Jana'iz, ya duba a cikin sunnoni na aikin jana'iza, akwai waɗanda kwata-kwata babu mazhabin da ya fatawa da su gaba ɗaya mazahi, da haka kowace mazhaba kake sai kai asaran wannan sunnan, sai in kana yin mazhaba Muhammadiyya kawai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Shine sai yake cewa wa ashara bi isbihi sababa wa kana la yansibuha nasban wa la yunimuha bal yunahiha yahniha shay'an wa yuharrikuha shay'an, yana kadata kama taqaddama fi hadisi wa'il ibn hujr, kama yanda ya gabata hadisin wa'il dan hujr. Wa kana yaqbidu usba'aini, ya kasance yakan matse yatsu guda biyu, wa huma sune al-khinsar wal-binsar, dan karamin yatsa wannan na karke a jeren gesu shi yake cewa al-khinsar, sai kuma mai biye da shi shine al-binsar, waɗannan guda biyun sai ya makale su haka ya kale su gaba daya sai kuma wacce kenan ya rage sura guda uku ko sura al-wusta da as-sababa da ibham ko to daga nan yace sai yace wa yuhalliqu halaqatan wa hiya al-wusta wal ibham sai kuma yayi cycle ya kera wani dan cycle tsakanin wusta ta tsakiyar nan da kuma al-ibham babban dan yaba sai ya haka da su kenan sai su ba da wani dan kuri haka ita kuma wannan sai bata tsayi aga duk sauran sun kwanta alal tana tsayi yana yin haka wani lokaci kuma yana matse guda uku ya daura ainihin wannan akan su ya daura ibham kenan akan su to shine ran nan da muke magana akan shin ya tsina kai haka da su shin haka zaka shimfida su akan cinyarka ma'ana ya zama yadda hannun yake kwance kai akan cinya sai ka kale wadanda aka ce ka kale sai ka miƙar da wanda aka ce ka miƙar ta yadda hannunka zai zama yana kwance irin yadda ya kamata ya kwanta akan cinyar kamar da ya kwantar da na hagu sannan kuma ya tsana miki ko kuma zaka juya haka ne ya zama watin yatsin sun dawo suna tsaye yanzu akan a wani akan wani wani akan wani dorin doriyo wannan nabiyin shine abin da lafazin yake nunawa zama duk da in ka dauki abin a ummance cewa bayan an shimfida hannaye za a lankwashe su in ka lankwashe za ka ga ya koma kamar na farko hannunka suna shimfida kan cinya in ka lankwashe biyu kai halaka da wannan na tsakiya da babban dan yatsa ka miƙar da sababa hannunka zai fito a haka a yadda yake a kwance akan cinyar to amma lafazin Imam Muslim da Imam Ahmad riwayan Abdullahi dan Zubair da yazo sai yace manzon Allah ya kasance yana daura wa yada'ul ibham ala al-wusta wa yada'ul ibham sai ya daura babban dan yatsan akan al-wusta to yanzu wannan a arabiyance saboda lafazin ala yana fa'idantar da isti'lan dole sai in wani na kan wani in ba ai haka da hannun ba to bai zama ala ba in kai haka sai dai ka kira shi da suna jamba suna gefan juna dayan su baya kan daya ina ba zama fahimci wannan wannan da shi aka yi amfani wajen rajjahantar da cewa kamata ya zama ibham din yana saman sababa sababa yana saman abin nan al-binsar shi kuma yana saman al-khinsar haka dai suna bin junan su al-khinsar al-binsar as-sababa sai kuma al-ibham akan su shi ita kuma wannan sababa tana tsaye duk da yake zaka wasu suna kalewa suna yin haka din amma dai a suke hance ba haka ne ta hakiki ba ina ba dan fahimci wannan kuma wannan matsala ce fikiya jama'a bai kamata kai alkirkice da kowa kanta ba matsala ce ta rikici ba fahimta ce game da yaya ya kamata a mu'amalance na soshin Allah ya sa mu dace wa yuhalliqu halaqatan wa hiya al-wusta ma'al ibham wa yarfa'u as-sababa sai ya daga ainihin ita wannan sababa wa yad'u biha yana mai yin addu'a wa yarmi basarahu ilaiha sai ya karkatar da ganin shi zuwa ga wannan dan yatsa wa yabsutul kaffal yusra ala al-fakhidil yusra sai ya shimfida tafin hannun hagu akan cinyar hagu wa yatahamalu alaiha sai ya zama ya dogara a jikin ita ta hagu karfin shi yana kan ta hagu ina fata mun fahimci wannan wa amma sifatu julusihi fa kama taqaddama baina sajdataini sawa'un yace amma dangane da yaya ne yanayin zaman to kamar yadda ya gabata a wajen zama tsakankanin sujuda guda biyu in za a yi tunawa ya siffanta mana zaman da ake cewa al-iftirash tsakanin sujuda da sujuda wanda zai zama misali kafafun mutum za su zama watin ya zauna akan tahagu mutum ya zauna akan tahagu ya kafe ta dama ina fatan za mu iya tana yadda ya suranta abin ko shine kamar haka dama zaman tahiya na farko kenan wannan ko zaman tahiya na farko jama'a shine haka zai zauna akan kafa hagu sai kuma ya kafe wannan ta dama shine kamar yadda ya suranta a zaman da ake kira da suna a zaman tsakankan tahiya wannan haka a kafe yatsin su kalli gaba ita kuma wannan haka mutum zai zauna a kanta to sannan sai ya zama hannayen suna asalin daidai mahadar inda gwiwarka tai kwana din karka zuba sa ko karawa da su baya haka mun gane to kaga ga wanda suke ganin cewa daga nan kawai sai kai haka kawai zai iya zama daidai inda ba da wannan lafazin ba amma lafazin ya ce ne lafazin muslim da Imam Muhammad sai ya ce wannan dan babban dan yatsa yana kasancewa ne ala akan asaman al-wusta kaga dole sai kai haka kenan da ba sama al-wusta ina fata mun gane wannan to shine yake surantawa cewa zaman kamar yadda ya fade shi a zaman da aka suranta a wajen zaman tsakanin sujuda da sujuda ina fata jama'a mun gane wannan sai mallam ya ce a yajlisu ala rijlihi al-yusra yana zama ne akan kafar shi ta hagu wa yansibul yumna ya kafe ta dama wa lam yurwa anhu fi hadhihi al-jalsa ghayra hadhihi as-sifa ba a ruwaito wani zama a wannan wajen ba in ba wannan ba a zaman tahiyar farko ba a ruwaito wani zama ba sai irin wannan wa amma hadithu abdullahi ibn zubairi radiyallahu anhu alladhi رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه أما رواية عبد الله بن زبير لكن لتاف صحيح مسلم وداك شيء إذا من زن الله صلى الله عليه وسلم يبذل من تهيا ينا أينهم واتو سنيك فشتها قوس أكن كان تنسى دق أبرنسى shine zaman tawarruk kenan wa farrasha qadamahu al-yumna sannan kuma sai ya shimfida kafar shi ta dama fa hadha fi tashahhud al-akhir wannan atahiya ta karke ne kama ya ati kama yadda zai zo wa huwa adu sifatayn allatayni ruwayata anhu kuma wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyu da aka ruwaito game da zaman tahiya na biyu dangane da wancan na farko jama'a babu shakka kamar yadda ya faɗa wancan zaman shi kadai ne wanda ya tabbata a wurin ainihin hadisi a cikin hadisi game da zama na tahiya ta farko ko zama na sallar da ke da tahiya guda daya akwai sabani sosai da malamai suka yi dangane da a ina ne ake yin zaman iftirash a ina ne ake yin zaman tawarruk wanda suka dace da abin da hadisan suka gabata kai tsaye sune Hanabila wanda suka ce duk sallar da ke da tahiya biyu to tahiyar farko iftirash tahiya ta biyu sai ta kuma sai ayi tawarruk shafi'iyya su kuma suka ce duk tahiyar da ke daga ita sai sallama to tawarruk to kaga anan su shi ko sallar asuba sai shi tawarruk kuma wannan ya saba abin da ke daidai ana yin tawarruk ne a zaman tahiya na biyu ga sallar da ke da tahiya biyu magriba azhar la asr isha atahiyar da daga ita sai sallama mu gane wannan atahiyar da wanda daga ita sai sallama amma banda sallah ne tahiya kwaya daya kaman asuba ita wannan za a yi zaman iftirash ne a wajen ta fa fi sahihaini min hadisi abi humaid fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallama fa idha jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra ونسب الاخرى يابو اتكن بخاري ده مسلم احاديث ابو حميد الساعدي wanda ya bada labarin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace idan manzon Allah ya zauna a rak'a ta biyu sai ya zauna akan kafar shi ta hagu ya kafe ta dama kamar yadda aka siffanta wa idha jalasa fi rak'ati al-akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-yumna idan kuma ya ainihin zauna a zaman tahiya na karke sai ya gabatar da kafar shi ta hagu ma'ana ya zobata sai ya kafe ta dama waqa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan waiwayansa shine kenan zaman tawarruk jama'a ga yadda yake wannan kafa ta hagu sai shine haka kaddama sai ya zauna ala maq'adatihi to wannan kuma sai ya kafe ta haka ko ya shimfida ta haka zamu zo mujibul qayyim zai magana akan wannan shin kafewa ne ko shimfidawa dan da hadisin su zo abin da yake daidai bisa takiki malamai shine
akwai zabi ko ka shimfida ta haka ko kuma ka kafe shi da yake shi ne tafi akan cewa hakan da ake yi shine shimfidawar da kafewa a lokaci guda sai kokarin ya hada bisan cewa in ka yaka shine ka shimfida kuma ka kafe ta za mu je dai fara amma dai ka iya kai haka ka iya kuma ka ainihin kafe ta wannan a zaman ta yadda zaka yi na biyu kenan a sallar da ke da tahiyya guda biyu na ba dan fahimci wannan da kaga wanda bai samu cikakken sallah ba zaka yi wannan ne kai a tahiyya da daga cikin sallama zaka yi kaman ka samu raka'a daya in ka tashi ka ƙara kawo daya kaga zaka yi zaman tahiyya ko to anan ma zaka sake yin iftirashi sai ka sake yin raka'a biyu ka zo da tahiyyar karke to anan ne zaka yi irin wannan zaman wallahu ta'ala a'lam eh in kai ita ce ta yi ga ta karshe ko sai kai tawarruk zama akan kwankwaso din akan jin ka samu biyu kaga ai a wannan zaman da liman yayi tawarruk kai kuma zaka iftirashi dan yanzu kai biyu kake da su shi kuma yana da hudu shi ya zauna zaman tawarruk kai kuma kai iftirashi in ka tashi kai raka'a biyu sai kai iftirashin kai ma a sai kai tawarruk din na'am eh zaman iftirashi ya kamata kai na'am sai ce wa qaddama al-yusra wa nasaba al-yumna wa qa'ada ala maq'adati fa dhakara abu humaydin annahu kana yansibu al-yumna kaga abu humaydin ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafe kafa shi ta dama wa dhakara ibn zubair annahu kana yufarrishuha ibn zubair kuma ya ambaci cewa annabi ya kasance yana shimfida ta wa lam yaqul ahadun anhu sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sifatu julusihi fi tashahhud al-awwal babu wanda yace wannan siffar zaman a tahiyar farko ne wala alamu ahadan qalibi ni ban san wanda ya faɗa ba babu wannan magana bal minan nasi man qala akwai wanda yake cewa ya tawarraku fi shahad fi tashahhudaini za ai zaman tawarruk a tahiyya duka guda biyu wa huwa madhhabu malikin rahimahullah wannan shine madhhabin maliku Allah ya kara mishi rahama wa minhum man qala akwai wanda yace yaftarishu fihima zai iftirashi a duka guda biyu fa yansibu al-yumna wa yaftarishu al-yusra sai kafe ta dama ya zauna akan tahagu wa yajlisu alaiha ya zauna akan tahagun bayan ya shimfida ta wa huwa qawlu abi hanifata rahimahullah wannan shine magana al-imam abu hanifata nu'man ibn thabit imam ahli ra'yi Allah ya gafarta mishi wa minhum man qala akwai kuma wanda yace yatawarrak fi kulli tashahhudin yalihi salam za a yi tawarruki a duk tahiyyar da take daga ƙarshe sallama za a yi wa yaftarishu fi ghairi duk wanda kuma ba sallama ke biyo bayan ta ba za a yi iftirashi wa huwa qaulu shafi'i rahimahullah wannan shine maganar shafi'i wa minhum man qala yatawarraku fi kulli salatin fiha tashahhudani fil akhir minhuma za a yi tawarruki a duk zama wanda yake na biyu wanda shine na ƙarke a sallah mai tahiyya biyu farqan bainal julusaini dan araba tsakanin biyu wa huwa qaulul imami ahmada rahimahullahu wa huwa as'adul aqwal kuma wannan kamar da muka ambata wa ma'ana hadith ibn zubairi radiyallahu anhu annahu farrasha qadamahu al-yumna ma'ana hadithin abdullahi dan zubair Allah ya kara mishi yarda cewa annabi ya shimfida kafar shi ta dama a zaman tawarruk shine mene annahu kana yajlisu fi hadhihi al-julus ala maq'adati kasancewa ya zauna akan duwai wayansa akan cinyoyinsa fatakunu qadamuhu al-yumna mafrusha to automatically kafar shi ta dama za ta zama a shimfida kenan wa qadamuhu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi ita kuma kafar shi ta hagu tsakanin cinyarsa da kaurinsa wa maq'adatuhu ala al-ardi kwankwasan abunnan kuma katarin shi kuma akan ƙasa fa waqali ikhtilafu fi qadamihi al-yumna fi hadha al-julus daga nan ne aka samu sabani game da kafar dama yaya za a yi da ita hal kanat mafrusha aw mansuba shin a shimfida take ko a kafe wa hadha wallahu alam laysa ikhtilafan fil haqiqa yace wannan dai ba wani sabani bane a bisa hakikanin sabani fa innahu kana la yajlisu ala qadamihi mun dai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama akan kafar bal yukhrijuha an yaminihi yana fitar da ita ne ta gefen damansa fatakunu bainal mansubati wal mafrusha sai da mata na tsakanin kafaffiya da kuma da aka shimfida dan karkata ta nan da aka yi haka to kamar kafawa ne da shimfida a lokaci guda kaje da yadda ba shi fa innaha takunu ala batinha al-ayman, zata zama tana ainihin wato tana cikin gefanta na dama. Fa hiya mafrusha bi ma'ana annahu laysa nasiban laha, zai zama an shimfada ta, ma'ana an shimfada ta shine ba ita aka kafa ba. Wa jalisan ala aqbihi, alhalin yana zauna akan ainihin wato duwawunsa. Wa mansuba, inda aka ce mata kuma mansuba bi ma'ana annahu laysa jalisan ala batinha, kasancewa ba yana zauna a ainihin bayanta bane, a cikin ita kafa bane. Wa zahruha ila al-ardi, ba ta kasance ba bayanta na kallon kasa ba, ma'ana cewa da aka yi mafrusha saboda ba a kanta yake ba, ba ita yake kafa ya zauna ba, cewa da aka yi mansuba saboda ba a jikin bayanta yake zauna ba. Wannan kokarin hadawa ne dai. Fasaha qaul abi humaydin wa man ma'ahu, magana abu humaydin gaskiya ce da shi da wanda suke tare da shi. Wa qaul abdullahi ibn zubair, haka ma magana abdullahi dan zubair ita ma gaskiya ce. Au yuqal, ko kuma a ce innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadha wa hadha, wani lokaci manzo Allah yana aikata wannan, wani lokaci ya aikata wannan, ma'ana lokaci ya kafe, wani lokaci kuma ya shimfada. Fa kana yansibu qadamahu wa rubama farashaha ahyanan, wani lokaci ya kafe ta, wani lokaci kuma ya shimfada. Wa hadha arwahu laha, shimfadawan yafi sauki, ba ta da nauyi, ba ta sha wahala ba. Wannan tarjihin na biyu shine gaskiya, cewa wani lokaci yana wannan ne, wani lokaci yana wancan, wanda duka ga zai fi maka sauki shi zaka yi. Wallahu a'lam. Kaga a zahiri shi ma bayan da ya wancan takallufin, sai kuma ya kawo wannan wato hanya ta hada hadisan, wata dan fi sauki da kuma dacewa da abin da hadisan suke nufi. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma kana sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama yatashahhadu da'iman fi hadhihi al-jalsa, sannan manzo Allah ya kasance har abada kullun yana yin tahiyya a wannan wajen. Kaga shine abin da ake fara kwanaki, tahiyyan nan ba kowane hadisi ya zo da ita ba, amma kuma kullun ana yi, ba wanda yake inkarin ko me yasa ake kullun. Ashe ba dalili bane kenan dan wani abu a cikin sunanin sallah bai zo a cikin dukkan hadisai ba, kai inkarin lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aikata shi. In kai inkarin haka lazimin shi, zaka yi inkarin hadda wannan, cewa tunda dai ba kowa ya ruwaito ba, ya wannan cewa ba kullun yake yin tahiyya ba, sai ya tahiyya. Na daga cikin sunna, baka fara tahiyya sai kowane kashi ya zauna dafa, domin a cikin riwaya yace hatta tatma inna jalisan thumma tashahhad, sai ka natsu a zaune, ba wai kana zama kawai atahiyatu lillahi kana numfashi kana tahiyya, sai ka natsu tsab, irin wannan irin sallar dace jama'a. Haka da zaka mutane suna yin sallah ba sa natsuwa yadda ake bukatar natsuwa. Natsuwan nan jama'a rukuni ce a sallah, in ba mai ta sallah ta lalace. Da ka sai ka natsu ka zauna dafa'an, sawa'un kai ne liman kuma mu ne ko kana sallah kai kadai ne, ka tabbatar ka natsu kaman rabin minti ko sakan 20 ya isa, ka dawo cikin hayyacinka daga tasowar da kai, to sannan sai ka fara karanta tahiyya. Wa yu'allimu ashabahu an yaqulu, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana karantar da sahabbansa su dinga cewa attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan ita ce tahiyyan Abdullahi dan Mas'ud, shahararriyar tahiyya wacce kuma ake ganin tafi kowace inganci. Bukhari ya ruwaito ta, da Imam Muslim, da Abu Dawuda, da Tirmidhi, da Nasa'i, da Ibn Majah, da Imam Ahmad a cikin Musnad, da sauran malamai. Babu shakka wannan tahiyya ce shahararriya kwarai a cikin lafuzza na tahiyya. Fassara ta take ta shine attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat, gaisuwa da yawa da ainihin salati da abubuwa dadada sun tabbata ga Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahama Allah da albarkatun Allah su tabbata a gare ka. Assalamu alayna, amincin Allah ya tabbata a gare mu. Wa ala ibadihi salihin, wa ala ibadillahi salihin, amincin Allah ya tabbata akan sauran bayin Allah na gari. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya tantance sai Allah shi kadai, kuma ina shaida cewa annabi Muhammadu bawan sa ne sallallahu alaihi wasallama, kuma manzon shi ne. Akwai mazhabin Hanabila, su anasu sai an zo daidai nan ake miƙe yatsa,
wai sai an zo wajen shaida wannan aiki miki yaza za a miki yaza tun farko kuma ai ta kadata saboda bulalan shaidan ce daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine lafazin tahiyya na ainihin Abdullahi dan Mas'ud to tahiyya tana da lafuzza jama'a daban-daban idan ka dauki wannan littafi na sifatus sala na Malam Albani daga shafi na 140 za ka ga ya kawo lafuzza daban-daban na tahiyya bayan da ya kawo wannan na Abdullahi dan Mas'ud sai kuma yace tashahhud ibn Abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min al-qur'an fa kana yaqulu ibn Abbas yace manzon Allah ya kasance yana koya mana tahiyya kamar yadda yake koya mana ainihin wato sura al-qur'ani ma'ana alakkana mutun ya karanta a karanta a tabbata ya iya yakan ce at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan a cikin littafin ainihin wato al-imam muslim kenan da imam shafi'i da abu awana da nasai suka rawaito wannan tahiyyata abdullahi dan abbas sai kuma tashahhud ibn umara ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu manzo Allah yana cewa fi tashahhudi at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah qala ibn umar wa zidtu fiha wa barakatuhu ibn umar yace ni na kara daga assalamu alayka wa rahmatullahi ni na kara wa barakatuhu da kaina daga sai yace assalamu alayka wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah namma ibn umar yace na kara wahdahu la sharika lahu sannan sai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan siga ta ainihin Abdullahi dan Umar kenan wacce al-Imam Abu Dawud ya rawaito da al-Imam Dawarqutni ya kuma inganta wannan riwaya shi Dawarqutni din sannan sai tahiyata Abu Musa al-Ash'ari wanda yake fada yana cewa idza kana idza qa'ada wa idza kana inda al-qa'adati falyakum min awwali qawli ahadikum idan mutun ya zauna zaman tahiyya zancen da zai fara yi shine yace at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan kalmomin sune Abdullahi dan Abu Musa al-Ash'ari rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan riwaya al-Imam Muslim ya fitar da ita da Abu Awana da Abu Dawuda da Ibn Majah sai kuma tahiyyan sayyidina abdullah sayyidina umar dan khattab ya kasance yana ruwaitowa cewa imam kana radiyallahu anhu yuallimu an-nasa tashahhuda wa huwa ala al-minbari yaqulu ya kasance yana koya mutane tahiyya suna yana kan minbari a masallaci yana koya musu yana ce da su ku dinga fadin at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka har zuwa karshe irin tahiyyan ibn mas'ud sai tahiyyan wannan al-imamu ainihin wato Malik ya tsoyata da Baihaqi da isnadi ingantacce duk da yake mawqufi ne akan sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda amma wannan ya da hukuncin raf'a saboda ba a fadan shi da ra'ayi sai kuma tahiyya Aisha radiyallahu anha inda Qasim ibn Muhammad yake cewa kanat Aisha tu'allimuna tashahhuda wa tushiru bi yadiha taqulu tana koya mana tahiyya tana nuni da hannunta tana cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala an-nabi har zuwa karshe assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin har zuwa ainihin karshe irin na ibn mas'ud to wannan sigogi kenan guda shida na tahiyya na Aisha din nan riwayan ibn abi shayda ne ibn abi shayba da al-imam as-sarraj da al-imam al-baihaqi da isnadi wanda yake sahihi na bata mun gane wannan jama'a to wadannan sune sigogin tahiyya har kala shida da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kamata yayi mutun ya iya su duka yau kai wannan gobe kai waccan an juma kai wannan gobe kai waccan abinda ya kamata kenan sai mas'ala mai muhimmanci dangane da lafazin assalamu alayka ayyuhan nabi Aisha ta bada labari da ita da Ibn Mas'ud kamar yadda malamai suka ruwaito sai al-Imam al-Baihaqi Ibn Abi Shayba da sauransu cewa waɗannan sahabbai suka bada labarin muna fadan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye bayan da ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi, ma'ana sai muka koma muka addale muka tashi daga lafazin watin damirul mukhatab assalamu alayka zuwa lafazin damirul ghaib assalamu ala nabi. Haka Aisha ta bada labari da ita da ainihin Abdullahi dan Mas'ud. Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan labarin da Muslim da Ibn Abi Shayba da Sarraj da Abu Ya'la da malamai daban-daban. Sannan daukacin malamai jama'a sun ba da fatawa da wannan malaman da tun daga dai ka ji ga suna a cikin sahabbai har zuwa su Ibn Hajar al-Asqalani har irin su Subki ma shi kanshi sai da yace in dai wannan ya inganta daga sahabbai a cikin tabbas mai suna Sharhul Minhaj kenan yace in dai wannan ya inganta daga sahabbai to ya zama dalili akan canzawa to tabbas kuma ya inganta. Anan ne kawai muka ga mutanen da ake cewa malamai in court malamai ƴan izala kuma suna kareta wannan karatun anan ne kawai anan Najeriya ne kare dan a sauran kasashen musulmai masu kareta wannan ƴan bid'a ne sune su Abdullahi al-Gumari su suke kareta wannan karatun in ka karanta muqaddimar littafin na Nafatu Salah da kuma ainihin al-asl din zaka ji inda Malam Albani ya mushi raga-raga akan littafi da ya rubuta gashi nan ka koma ka duba wannan bugu daga shafi na 17 gashi inda yake cewa wa qad kuntu waqaftu ala risalatin sagati li Sheikh Abdullahi al-Gumari asmaha al-qawl al-muqni fi radd ala al-Albani al-mubtadi' da tajawu safahatuha 24 safatan min al-hajm al-saghir ta'arada fiha li radd alayya fi ba'di ma kuntu radtu alayhi bil-haqq billati hiya asan zance ne ga yanan yayin tayin sha wajen shafi 8 sai da ya rugurugu da wannan dan bid'a ka ji sun littafin wai zance mai gamsarwa wajen raddi ga Albani dan bid'a ka ji zalunci jama'a ramatni bid'ai hawan sallat kenan to irin waɗannan jama'a ƴan bid'a ne riƙaƙu ɗaliban su Kausari ne Kausari da aka yi labarin shi kwanakin baya jama'a da ake ce mishi Majnuna Abi Hanifa wannan su ne ɗaliban su su Gumari Abdullahi da dan uwan shi Sadiqul Gumari da su Habibur Rahman al-A'dan duka malamai ne galibin su mutanen kasashen ainihin Turkiya ne ko kasar India da kuma wanda suka zo na Misra suna da ilimi ba su da shi ba amma ƴan bid'a ne suna da san zuciya suna da ainihin gabatar da mazhabancin su akan hadisai wannan ya ja su sosai sun ta rigima da irin su Malam Albani da su Ahmad Shakir da makamantan su to a duk duniya su aka sani suna kareta wannan su aka sani amma ga ƴan izala suke da kuma wannan aqidan wa hum la yashurun saboda basu koyi irin wannan abun a gun malamai ba zangayi ne kawai wannan ita ce kalimatul haqq al-murra zancen gaskiya kenan mai daci karatun da baka taba jin shi ba sai a bakin mutumin da zaka wara di irin da Albani yake kuka da su cewa karatu ne mu muka fade shi kuma ku taba ganin shi ba ko ku taba kuma na raddi kamar ce kai ne ka je gun likita kana matsayin patient mara lafiya ya baka kuma wasfa prescription yace ga abin da zaka sha kuma kace sam likita ba haka ya kamata ka rubuta mun kai kuma ka taba jin labarin wannan maganin ba sai a gunshi ya zai maka ai wannan musu da kai ma jahilci sai ya rabu da kai kawai ka je ka mutu ka ga dama to shine irin abin da suke yi abin kunya ne da takeici jama'a ce yan izala ne suke wannan sakai da Allah ba ma san muna magana muna ambata yan izala yan uwanmu ne kuma yan izala ne amma sai riga sun yi wasu kurakurai da laifuka ne waɗanda dole tarihi ba zai iya mantawa da su saboda sun yi girin gidishi wajen ta'addanci ma sunna a lokacin da ake sa ran su zama su ne wato wanda za su zama advocate masu tare sunna sai zama su ne ke taɗe mata baya duk sunnar da ba a taɓa jin labarin ta a bakinsu ba sai a bakinsu Malam Awwal Albani Allah ya gafarta mishi ko su Malam Jafar to Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to sai in zala sai su rufe ido ko su ce ƙarya ne haka suka yi ta rigima da mutane su Malam Albani su Malam shi Malam Jafar din Malam Idris Abauci Malam Bello Yabo ire-iren su ga sunan malamai waɗanda zakakuran malamai ne suna da zurfin bincike suna da ilimi waɗanda kamata a haɗa ai tawo sunna aiki kai ka tsare wa'azin mako da na ƙasa da na ina ne ka je kai ta yi abin da ka iya kenan wani ya tsara karantarwa ka bar shi yayi wani ya iya ma ƴan bid'a raddi ka bar shi yayi wani ya iya wa'azin musulunta da maguzawa shi ma ya je yayi wani ya iya wa'azi a TV shi ma ya je wanda ya iya wa'azin islamiya fa na mata in za a yi musabaka ko za a yi closing ceremony kowa da irin ɗabi'ar karatun shi ko amma kai sai ka tare ka ce wai duk wanda ba irin naka yake ba karatu yake ba ba aiki yake ba kuma duk abin da ya fara ƙarya ne ka riga ka kafa wa kanka sharadi cewa duk abin da suwana suka fara a ce ƙarya ne
wannan akida in shi a ce ba akida musulmi bane to kuma sai yanzu wai sai su zo su ce wai a daina fada ba zai yi a daina fada ba duk abin da ya fara tarihi dole ba yadda aka iya an riga an sajjala shi yanzu ko da ake kyaran yan shi'a game da sukan sahabbai ai ba wanda ya mutu ya ce to a daina kan tarihi rikicin sahabbai tunda ahlus sunna sun fi yan shi'a rubuta tarihi kenan ba za a manta da rikicin ba sai dai a san yadda za a mu'amalance shi shine to haka wannan ma dole in an zo karatu ya zo a ambaci cewa to suwana da suka faɗi wannan kuskure ne Allah ya gafarta mana da mu da su gaba daya a takeice dai bai kamata mutumin da ya rijista kanshi da sunna kuma a same shi da saurin tunkure hadisi ba ya kamata ya fi kowa taka tsantsan da an ambaci hadisi to ya dinga dauka wannan tambarin gidanmu kenan ni wannan shine abin da ya da shi ko da zuciyarka ba ta so ko wanda ya faɗa ba shi kake so a ji a bakin shi ba to kai ba zuciyarka hakuri wannan shi ya kai mutane kafirci da dama tun a farkon musulunci laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim da aka ba wani maraya a gidan Abu Talib sai wasu suka ga su da Allah ya shawara da su da ba haka zai ba da wani babban mutum ne a cikin garin Makka ko da ai faza ba to shine irin wannan kai ma ma'ana da Allah ya shawara da kai to da bai kamata a ji wannan ilimin a bakin Malam Albani Muhammad Awwal ko Malam Balla Yabo ko Malam Isa Idris Abdulaziz Aboci ko Malam Jafar ba Allah ya gafarta wanda suka rasu a cikin su ma'ana kai baka so a ji wannan katan a bakin su kai ne dan autan malamai galibi wallahi abin da ya kai shi kenan saboda zaka tarar akwai karatun da yafi wannan ban mamaki da garaba idan malamin da suka yadda da shi ne ya fada ba sa musu in dai wai garaba ce jin sabon abu ke sa a ƙaryata da lazumi haka sai su ƙaryata dukkan waɗannan abubuwan amma in dai sun yadda da malami ya fada to kawai shi kenan kuma wani malamin ma da suka yadda shi zaka tarar shi ma dan tikife ne ma ba wai malami ne wanda ya amsa sunan shi malami wanda ya sha ya kosha ilimi ya san manhajin da ake karantar da hadisi ba kawai rigima ce kawai galibi karatun da mutane suke yi irin waɗannan da ake cewa malamai din galibi ya wuce riyadus salihina ne a hadisin duka riyadus salihina ne ba sa wuce nan bulugul maram riyadus salihina wanda ya ganganci ya fada ma muwadda ita ma da ganganci ne yake fada mata eh saboda in ka fada wa muwadda kana da bukatun aikin da zaka wajen katar da muwadda yafi aikin da zaka wajen katar da Bukhari kana bukatun ka sauke littafin at-tawhid na Ibn Abdul Barr alal aqar da istizkar ka dauko ni baji ka karanta ka dauko ni suyuti duk kana bukatun ka karanta su wanda kuma basu shiryawa kansu irin wannan karatun na mutawalat ba dai sha za su yi shi suna wajen fira suna wajen taron siyasa sun tafi daurin aure daga nan halla kwaja wani ma hannijar daurin aure ahlus sunna jama'a wani irin kauyanci ne wannan a cika motoci ai convoy wai za a je daurin aure duk wannan kauyanci ne can garin babu musulmai ne da za su shaida daurin aure dukan shaidan za ku je ku koyi yawon kawai rashin aiki ne ko kuma mutum kaddara ma wannan yawon na dama amma an gayyace shi za shi wa'azi wani gari ko tafsiri sai kawai ya sa dogon rigar shi kawai kare hular shi ya roki akwatin kaya kawai kara gaba ba shi da koda usulul salasa a cikin da kanna zai wa'azin tauhidi wani zai je tafsiri ya wata daya a gari bai da komai raddul azan din ma na masallaci ne dinga dauka irin wanda ake yajiwa kanta din na masallaci irin shi ne dinga dauka kamata ya a ce in zaka ci tafsiri wani gari sai ka tafi da akuru ko ta da tabai abin da ya kamata kenan wata ɗaya nan da zaka ka tafsiri a ce ka tafi da akuru kura da tafai kamar kwali 20 tsakanin tafsirai da littafan usulul fiqh da littafan ainihin wato ahkamul qur'an da nasikh wal mansukh ka san littafai kayan aiki sai kamata ka tafi da su kai baka tafi da su ba kai baka tafi da wani summary da kai na karatutukan da kai nazari game da ayoyin da asbabun nuzulin su ba a ce kai summary ka tafi da shi baka tafi da komai ba sai dai huluna da riguna da gogaggun abin nan ya ciki da babbar riga duk sun sha bugu kawai kamar zaka je fashion parade ba dole ka je ka dinga ba da labari ba kawai Allah shirye shi da haka abin da yake gaskiya jama'a daga sahabbai kuma yanda salaf suka tafi a kan shi shine yanzu in zaka yi tahiyya zaka ce ne assalamu ala nabi yana cikin muwadda ita kanta ba wai karatu ne sabo ba ɗan izala ku daina karatu wannan karatun don wannan yana nuna ba ku san abin da kuke kira da suna izala ba kawai kuna daini da ka idan ba ku sani bane ku je malamai da suka sani su koya muku ku dauki littafin ku karanta ai kun iya arabiya Allah ya shirye shi mu na'am Yeah.
dukkan riwaya da zaka zaka mata assalamu ala nabi. Na'am. Ah. Allah dauka ba. Na'am. Hey. Hmm. Hey. Idan liman ya sallama zaka sallame ne kawai. Kuskure ne liman ya sallama ka ci gaba da yin wani abu baka sallame ba. Kuskure ne liman ya dago daga sujuda ka dade dade wanda har za a ga dagowar ka ta bambanta da tashi. Duk wannan kuskure ne duk mutane suna yi. Sai yake cewa walam taji at-tasmiyatu fi awwal tashahhud illa fi hadha al-hadith. Okay, nayi tsallaje go. وقد ذكر النسائي من حديث عبد الزبير عن جابر قال الإمام النسائي أنبتت حديث أبو الزبير عن جابر قال أبو الزبير يتي دغ جابر جابر يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد منذ الله يكسنتي yana koya mana tahiyya kama yu'allimuna surata min al-Qur'an kama yake koya mana wata sura daga cikin al-Qur'ani yakan ce bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وأن اللفظ انتهي شين اللفظ دأك رويتو دق أينهم واتو جابر دن عبد الله إذن كل رباية كل لفظ نمك جمال البانية بدر أجل سبت الصلاة kar aje da nisa wannan lafazin bai inganta ba jama'a. Na farko akwai an ana ta Abu Zubair daga Jabir wanda kuma daman malaman hadisi sun sa mata ido ba karamin sa ido ba. Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki yana yin ainihin tadlisanci da haka riwayar shi ta an ana daga Abu daga Jabir ba kowace ake karba ba sai waɗanda ɗaliban shi da aka sani ya tantance musu ake karba sune su Al-Layth ibn Sa'd al-Misri sannan baya ga haka a cikin isnadin wannan hadisi ya ida akwai mutum mai suna Ayman ibn Nabil wanda abinda malamai suka fara kan shi shine saduqun lahu awham yana da gaskiya amma yana da ainihin kurakurai to kaga dama irin wannan shine ke faruwa da zaran an ga wani abu da ya saba ma ahadithun nas hadisan da aka saba ji a wannan makaranta idan aka ga wani isnai wani wata riwaya ta bada abin da yake an ji alaman nakara a ciki sai a duba isnadin ana gano wani mai matsala falhamdu alaihi sai a rataya mishi wannan matsala aje to dama yau ya samu matsalar da ake tunanin zai samu kenan dan haka wannan mutum mai suna Ayman ibn Nabil yana da awham da gaskin awham din shine wannan ambaton bismillah wa billahi da kuma can karshe as'alullahi aljanna wa a'udhu billahi minan nar duka waɗannan kare-kare ne waɗanda suke zaka ce kenan sun zama kare-kare waɗanda suke alal akal a ce shububi ne wa lam taji at-tasmiyatu fi awwal tashahhud illa fi hadha al-hadith sam ba a samu inda aka ambaci bismillah ba a farkon tahiyya sai a wannan hadith wala huwa illatun ghayru an anati abi zubair hadith na da wata illa banda kuma an anan abdullahi dan zubair wacce muka yi ishara kenan ita ce wancan mutumin Ayman ibn Nabil wanda yake saduqun ne lahu awham wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yukhaffifu hadha at-tashahhuda jiddan manzon Allah ya kasance yana takaita wannan tahiyya takaitawa kwarai hatta ka annahu al-radfi wa hiya al-hijaratul muhma kamar ka ce yana kan ainihin gasassun duwatsu da haka ba ga ake sallah a ƙasar nan jama'a tsabaragen malikiya ce wannan idan dan haka aka fada a cikin risala ko cewa in ka zauna ta yi farko da ka zauna ka miƙe ka kwanta kamar wanda zai zauna akan dutse gashashe dutse a sashi a cikin tukuba cikin garwashin tukuba din nan ya gasu sai ya aje shi kana zama akan shi me zaka yi alatsul zaka miƙe to wai haka ake zaman tahiyya zaka kafin ka ce tag liman ya miƙe gaskiya galibi yanzu an daina wannan ko da ba ma sallah masallaci yanda rika ne ba ma gani amma da san da muna yara da haka ake sallah har yanzu ana yi ko to alhamdulillah mun duk masallatan mu ba a yin haka yanzu hala masallatan da suke wasu wurare da yanayin wuri waɗanda suke sun kafe akan malikanci din da makamantansu halar su nayi, amma ni bazan yi ta na last time da na ga irin wannan sallar ba, sai dai ina tuna muna yara gaskiya haka ne ba mai suke eh sai kawai ko to hadisin bai inganta ba jama'a, hadisin da yace ka miƙe kamar kana kan wuta hadisi ne bai inganta ba. A kuma a duba bayani game da shi a Tamamul Minna ta Malam Albani a shafi na 224 wanda ke Tamamul Minna, ya koma ya duba za ga bayani akan rashin ingancin wannan hadisi da aka ruwaito akan cewa zaka miƙe nan da nan. Walam yunqal anhu fi hadisin qattu annahu sallallahu alaihi wa sallama annahu salla alaihi wa ala alihi fi hadha tashahhud, yace da dai ba a ruwaito ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai yayi salati a tahiyar farko. Wannan ma kuskure ne, Allah ya gafarta wa Ibn Qayyim. Za mu zo mu ji lalle an ruwaito ana yin salati a tahiyar farko, ana yi kuma a tahiyar ta biyu. Wala kana aidan yasta'idu fihi min azabil qabri wa azabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masihid dajjal ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بتشهد الأخير. يتي هكا نكما بأسامو تيوا يناين أدعو إنن يتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأن الاستعاذة من أربعين يتي وأن ما بأرويتو تيوا يناين تبا dinda yake ya tabbata ainihin wato yana isti'aza amin yana addu'o'i addu'o'i ƙari akan waɗannan sune baya yi ko addu'o'i wanda suke ƙari akan waɗannan sune baya yi a tahiyar farko. Zamu zo mu ji zamu karanta wasu bayanai daga sifatu sala'ata takeice game da salati din da kuma addu'o'in insha Allah. Sai yace wanda kuma duk yace ayi to ya kalli umumi ne na wasu nassoshi waɗanda kuma an zo an samu nassoshin da suka ƙayyade su cewa ba a nan ba ne a tahiyar ƙarke ne. Wannan dai magana ce ya yi lahbata a cikinta, ya cakuɗa ta, za mu ji insha Allahu yadda ya kamata ta kasance. Thumma kana yanhadu mubakkira, to kafin mu wuce bari ku ji jama'a gashi abin da yake cewa ɗin babu ɗin. Kun ga yanzu a wannan tahiya ta farko gashi sai ya ce a shafi na 143 ya ce assalatu ala nabiyyi wa mawdi'uha wasiyawuha, salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wurin da ake yi da kuma sigogin salatin. Yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghairihi, kaza abin da yake babu din ko annabi yana yin salati ga kanshi a tahiyar farko da ma tahiyar da ba ta farko ba. Wannan yana cikin littafin sunan an-nasa'i da kuma sahih na abu awana da aka ana yi. Wa sanna dhalika li ummati, kuma manzo Allah ya sunnanta haka ga al'ummarsa haifu amarahum bis salati alayhi ba'da salami alayhi, sannan yace kuma su mushi inda yace su mushi salati bayan da an ce assalamu ala nabi sai kuma a zo ai mai salati. To anan kuma zaka ga Malam Albani Nasiruddin ya kawo sigogin salatai din kala kala har siga bakwai wanda dukan su abinda yake ce ma salawatul ibrahimiyya ne, ma'ana salati wanda za a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, sai an hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alayensa sai a ce kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Dukkanin salatan da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya inganta a yi su. Innama akwai salati da ake yi kamar irin wanda muke yi dinnan duk sanda aka ambaci manzon Allah, to nan sai a ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, saboda kuma haka aka ruwaito sahabbai da kansu suna ambata a isnadojin hadisai su suke bada wannan karatun cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala kaza ko ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa'ala kaza, sai da makaman wani wato abridge version ne, takaitawa ne na sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. In ba waɗannan ba duk wani abu da kai in dai ba ka samu shi na sai ingantacce ba wallahi tallahi ba salati bane irin na annabi, irin dai na wasu mutane ne kawai kake. Da haka za a iya cewa ba kai irin salatin manzon Allah ba, ba irin wanda Allah ya ce a yi ba ne, domin da Allah ya ce a yi manzon Allah salati sahabbai ba su yi gaban kansu ba sai da suka yi tambaya, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin karantar da su irin lafazan da za su wani yanzu bayi da hurumi ko waye shi yazo ya ce ga wani salati ballantara kuma ya ce wai annabi ne aka gani wai ba ma a mafarki ba ido da ido ko ina aka ganshi oho bayan ya mutu da shekara 1200 aka ganshi yace ai wani salati kenan ya kalewa sabai wani salati sannan ya ce kuma wannan salatin yana da wata falala mai bala'in ban mamaki da girma duk wannan jama'a girin gidi shine da irkaniya da wuce makadi da rawa a harka addini to duk wannan da baka mamaki ba abin da baka mamaki shine mutane wanda suke da ainihin abin da ake cewa sense if there is anything like that abin da ake cewa ainihin wato common sense al-aqlul am wanda kowa ke da shi in akwai kenan dan tana bayyana kama akwai wanda ba su da irin wannan hankalin sa'an shi irin wannan wasu ma malamai ne wasu ma farfesoshi ne akwai mamaki ga farfesa dan dariƙa akwai mamaki ko farfesa kirista kamar yana mukabara wa ilimin shi ta karasa wani irin ilimi yake da shi dan me ma'anar farfesa wanda ilimi ya tumbatsa game da shi ko komai sai ya tantance amma kuma sai ga wasu ƴan dariƙa ko kiristoci jahilai suna wasa da hankalin shi suna kwace mai imani suna kwace mai kwadari akwai mamaki kawai inda zaka ba su uzuri shine yawanci abun da mutai taso akan shi ko ya gane kuskure ne ba dole ya iya jura fita daga abun ba ya riga ya taso a ciki ya zauna ya rayu a ciki ya zama ji da tsukan shi da al'adar shi to ko ya gane kuskure ne sai ga kawai farko ya hakura ko kuma ba zai iya fitowa fili ya mukawama da shi ba kowa na yin wannan akwai abun da dama da muke al'adunmu mun san babu kyau amma mun riga mun saba da su ba haka bane mun zo waje zamu ce babu kyau amma ko za ga mun manayin su ba mai haka jama'a me yasa saboda sun riga sun zama mana tsoka da jini to sai dai ka ba irin waɗannan ƴan bokon irin wannan uzurin in suna irin wannan shirma da wannan shirme ne dan boko da ya saba da dimmuga da zaka yace reference amma kuma sai wani ya zo ya ce mishi mafarki kuma sai yadda ko kuma ne ya ce mishi yayi magana ma da Allah God spoke to me hala kuma a can cikin bokon shi ma bai da akwai Allah ba kuma ya yadda ana har ya bada baiko kaga akwai tufka da aurara dewa da mutane suke Allah ya tsare mu daka daga cikin sigogin salatin waɗanda suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sune kadai salati jama'a duk wani salati da saifi da fati da wacece duka dirkaniya ne ba salati bane larabci ne kawai na wasu mutanen banza waɗanda ba sa ganin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan suna ganin mutuncin manzo Allah da ba su kiro nasu ba abun takeici kuma wai da wannan suke tutiya wai sune masoya Annabi da wannan suke tutiya suna zagin masoya Annabi na gaske da cewa sune masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sigogin akwai riwayar da ainihin wato aka samu ana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan riwaya ce ta Imam Ahmad at-Tahawi sannan ainihin wato Bukhari ma sun fitar da ita shi da Muslim banda lafazin alu baiti sai kuma lafazi na gaba wanda yake fada a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan riwaya ce ta al-Imam al-Bukhari da Muslim da Imam an-Nasa'i wanda suka rawaito ta ainihin wato dukkanin su sannan sai sigar da ake fada a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid ita ce ne maimaita ko sai Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyyi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid al-Imam Muslim yaftar da ita da Abu Awana da Imam an-Nasa'i sai kuma Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wannan kuma riwayar Imam al-Bukhari da Nasa'i da Imam at-Tahawi da Ahmad sai kuma yace
ga wata siga kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan kuma Imam Bukhari da Muslim da Nasa'i suka fita da ita. Sai kuma fadin shi da yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahima wa ala wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Kaji sigogi guda bakwai dukkanin su manzon Allah ne da kanshi ya karantar. To kai kana musulmi yaushe zaka saki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama na wani wanda ba a san ma ina zai kai, wanda sai da agamacin kasuwar ilimi na addini da tsoron Allah da ainihin nagarta da komai kasuwa ta watse gaba daya, wanda ma suke yin tsuntuwa da darasa gama tsuntuwa sai can talatainin dare kusa da asuba sannan aka haife shi sannan ya shigo cikin duniyar ilimi, wanda kuma jama'a ta janifa jama'a tarihin shi ba a san shi da malanta ba gaba daya, wani dan takife ne kawai mai buga kudin jabu fa jama'a, wani dan damfara ne gara ma kaula an san shi da tarihin malanta, amma tijjani ka karanta tarihin shi duk inda za a baka labari ba za a baka labarin tijjana matsayin malami ba, sai dai a matsayin macuci mai tara mutane yana musu wayo kamar fasto, kuma a ce wannan wai shi za a bi a yi ƙarya a ce jikan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Duk wannan jama'a wallahi dan farace ka saki duk wani jika in yayi gaskiya to ku haɗa shi a gunka kan, idan bai yi gaskiya ba dama ba shi kake bi ba dan Allah bai aiko shi ba. Na gwanna zai fimo jama'a sauki waɗannan dai salatoci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo su, manzon Allah da kanshi ya karantar da su, riwayoyin ingantattu suka kawo su, su ne salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da ya wannan ci waɗannan to ba salati bane jama'a, in an fashi wata falala to ya fi muni kuma kenan. Ina fata mun fahimci wannan. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu karanta wata fa'ida musamman a cikin fawaid da ya kawo game da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta uku, wanda ya magana akan hukuncin ƙara lafazin sayyidina a cikin salati jama'a. Za ku ji shin ya halasta ko bai halasta ba, me kun Allahumma salli ala Muhammadin, kaji duka babu sayyidina, to za ga mutane suna cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin har ma an ba fada ka ba ana ganin wanda bai fada ka ba kaman baya kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shi dan takife ne ko dan dan gaba ne? Na'am. Eh. Eh. Kuskure ne ka dauko na wata riwaya ka daura wani. Saboda kowace riwaya ka tsaya akan iya abin da take. Shi sa an bala kai haddace su duka saboda tashabuhun su ba. Sai ka saku zabu daya ka haddace. Ta wadatar. Dan ka haddace su duka kwakwalwarka in ba ta da kaifi sosai ko kuma in ba ka yin siyo da kullum za ka iya samun tashabuhi tsakankanin su kamar yadda ayoyi suke mutum wanda yake da hadda ko mai karatu. Allah ya shirye shi mu. Na'am. Na'am. To dai gashi wanda ya ce babu sai a ce mai gashi, ma'ana shi wanda ya sani ne babu. Wannan ruwayoyin gabaɗayansu jama'a ingantattu ne gabaɗayansu, saboda wannan littafin ya ɗauke da hadisai ne gaba ɗaya ingantattu game da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alƙawarin da ya ɗauka kenan kuma Allah ya taimake shi ya cika, kuma duk mahasadan da suka littafin nan hasada sun gama hasadansu sun gama ba su iya kama shi da laifin hadisai masu rauni ba, ba su iya ba. Kai abinda ma wani ɗan takibin ya so ya kama shi shine akwai hadisin da ke cikin Bukhari shi yana ganin shi waɗanta kifin yana ganin hadisin na da matsala, sai ya ce to ka kawo hadisin Bukhari mai matsala, da haka ka samu matsala. Ana azan ya ce mashi a kai ka samu matsala, saboda ni da na kawo shi ban kawo riwayar Bukhari ba na san ta da wannan matsala, sai na kawo riwayar Abu Dauda. Ina nan ya dogon sharhi a cikin daidai wajen ya dogon taliki ya ce kuma saboda ni na san da hadisin kuma na san da matsalar shi, kuma dama ina sa ran ire-iren ka masu zangayi za su yi wannan magana. Wannan littafin jama'a ya fuskanci hadari sosai a gun 'yan bid'a, tun daga sunan wasu suka ce ya za a yi a ce sifatu salati Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha, sai suka ce wai kamata yi a ce ka annaka tanzuru ilaiha, sai ya ce to ni da dauko daga hadisi ne dan annabi ne yace sallu kama ra'aytumuni bai ce kama nazartum ilayya ba ya rage mana an kun bugo jifa ni na duka ne tun daga sunan to ai kaza ai kaza ai kaza in ka je karanta muqaddimomin da yayi wadanda yayi a wadannan musamman da wannan bugun da yake shine na karke zaka ga diya bisi ya kwankwabe su da maganganu a kansu yayi wata rana ma haka ji yana zafi suna shashi bi ne su shaltut ne su sugumari din ne su wancan da yake kira da suna dan bana bakwai su Bakar Abdullahi Abu Zaid mai lajilifi a kamin salati dukka dai ga sunan bai kyale su ba saboda mala albani wato bujimi ne da ma Allah ya gafarta mishi ya ishi kowa da shi da Ahmad Shakir sanda suke rayu a duniyar nan jama'a su bi ne da suka damu duka yan bid'a a duniyar nan duk wani dan bid'a da ke magana a cikin ilimi din nan sai da suka yi silencing din shi saboda ba sa la yugadiruna sagatan wala kabiratan gashi shi albani dama ba yi da hakuri irin wai yaji kai ya rena kai kyale ka shi bai da wannan reno sai daga baya ne ma san da yayi ar-rabdul mufhim yace to yayi raddi na karshe a rayuwar shi ba zai kare raddi ba saboda ya lura masu maganganun nan suna jamai ya aje asalin aikin shi ta musu raddi to yanzu ya kyale su da ya kyale su kuma sai Allah ya taimake shi daliban da ya hora sun riga sun tasa a lokacin su ne suka yi ta wannan aikin su Ali Hassan su mashhur da makamantansu su ne suka dauki wannan aikin nan saboda yan bid'a sun kafa kahon zuka musunna a wannan lokacin ba su da sauki ba su da mutunci duk abin da aka fara suna nan Hanafawa ne da Asha'ira da makamantansu Allah ya shirye da mu to na ganin jama'a sai mu dakata anan saboda da lokaci ya kure kuma saboda yanayin yadda lokacin sallah yanzu ya canza sai mu dakata anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kamar yadda na faɗa wanda yake da sutu sallah ya zo da shi kusan ai kowa na da shi ko dan mu karanta musamman wannan fa'ida da yayi magana akan tunda gabace anan da ya kawo game da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ji wannan fa'ida game da ainihin wato salatin shin me yasa ba zin za a faɗi sayyidina din ko ba za a faɗa ba me yasa ake faɗa ko me isa ba a faɗa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi